This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin namu na yau Laraba 14 ga wata na biyu da ta kasance ranar soyayya ta shekara ta 2024. Da fatan an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Maryam, barka da ranar soyayya. Kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi, babu karin labarai.
To, a jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki tsohon shugaba Donald Trump akan sukar kungiyar tsaron NATO, inda ya nemi bayyana goyen bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga maradan Amurka. A gefe guda kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin kasar da su gaggauta amincewa da kudirin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan. Jami'ai daga kasashen Amurka, Isra'ila, Qatar da Masar sun gana a birnin Alkahira a jiya Talata domin kokarin cimma matsaya kan kulle sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba, bayan labaran duniya, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan tsadar rayuwa a Najeriya.
Gaskiya rasuwar Wigwe ya taba ni kwarai da gaske, duk da yake muna yara da muka rabu.
Kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi, akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba. Wanda bai da wannan cikakken natsuwa da sanin ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba.
To, bayanan waɗansu kenan a Sokoto dangane da rasuwar shugaban bankin Access, Mr. Herbert. To, dangane da baki mai yanka wuya kuma ga abin da ake mai da hankali a kai a yau.
Komai yayi abinda ba a tunani, ba a taba tunanin yau an waye gari. Duk abinda ka saya yau, naira mukaddara ka sai abin yau 500, in ka kuma ka sai 1500. Eh, yanzu abinda zan gaya ga wani tayawa, Allah tayawa annabi, maganar tallafi da take magana ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba.
To, sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin nan ga Maryam da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A jiya Talata, daga kausan lafazi, shugaban Amurka Joe Biden ya cicciki tsohon shugaba Donald Trump akan sukar kungiyar tsaron NATO, inda ya nemi ya bayyana goyen bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga maradan Amurka. 'Yan Republican a majalisar wakilai da ke kokarin yanke shawara akan ko su ba da goyen baya ga kudirin samawa Ukraine tallafi ta fannin tsaro a majalisar dokoki ko a'a, dole ne su zaɓi tafiya da maradan Amurka ko Trump, a cewar shi da yake magana a fadar White House. Biden ya cicciki kalaman da Trump ya yi a ƙarshen makon jiya, inda ya ce a lokacin da yake shugaban ƙasa ya faɗa wa shugabannin ƙungiyar NATO cewa ba zai kare mambobin ƙungiyar da suka kasa sauke nauyin kuɗi da ya rataya a wuyansu ba, sai ma dai ya goyi bayan Rasha ta kai masa hari. Babu wani shugaban ƙasa a tarihinmu da ya taɓa miƙa wuya ga shugaban Rasha mai mulkin kama karya, a cewar Biden. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata da su gaggauta amincewa da kudirin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan, duk da adawa da matakin da ake samu a majalisar wakilan ƙasar, inda 'yan Republican ke da rinjaye. Da safiyar jiya Talata, majalisar dattawan Amurka ta zartar da kudirin tallafin da kuri'u 70, yayin da wasu 'yan majalisar su 29 suka ƙi amincewa da shi, inda 'yan Republican fiye da 12 suka haɗe da 'yan Democrat da ke da rinjaye don goyon bayan ƙudurin. Nan da nan, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa wannan matakin, yana mai cewa tallafin da Amurka ke bayarwa na taimakawa wajen ceto rayukan bil'adama daga ta'addancin Rasha. Jami'ai daga kasashen Amurka, Isra'ila, Qatar da Masar sun gana a birnin Alkahira a jiya Talata domin kokarin cimma matsaya akan kulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma sako karin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. A halin da ake ciki, shugabannin kasashen duniya sun roki Isra'ila da ta dakata akan shirinta na kai farmaki ta kasa a birnin Rafa dake kudancin yanke inda Palestinawa suke da nufin fatattakar bataliyoyin mayakan Hamas guda hudu da suka kafa sansani a tsakanin Palestinawa fiye da miliyan 1 da suka fake a wurin. A ranar Litinin, sojojin Isra'ila suka kubutar da wasu mutane biyu da aka yi garkuwa da su a Rafa. Amma Palestinawa 74 sun mutu a farmakin da suka kai. Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya shaidawa manema labarai cewa yana fatan a samu nasara a tattaunawar da ake yi don sakin mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta don kaucewa kai gagarumin farmaki a birnin Rafa inda ke zaman shalkwatar ayyukan jin kai a yankin, lamarin da zai haifar da mummunan sakamako.
Toka da Anisa nan gaba kada Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu nufi Najeriya inda ake ci gaba da alhinin hadarin jirgin sama mai sauka angulu a nan Amurka da ya sanadin salwatan rayukan mutane shida da suka hada da shugaban bankin Access Mr. Herbert Wige, matarsa da kuma ɗansa. Al'ummar jihar Sokoto, ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da marigayen ke fahariya da su, sun bayyana irin kyawawan halayen marigayin kamar yadda wakilinmu Muhammadu Nasir ya labarta mana.
I understand my country very well, having gone to school in the northernmost part of the country, a place called Sokoto, largely Muslim, different weather, different culture, and I come from the southernmost part of the country called Port Harcourt.
Wani sashe kena daga cikin muryar marigayi Herbert Wigwe da ke yawo a shafin sada zumunta na TikTok, inda yake bayani akan darasin rayuwa da ya samu duba da cewa ya fito ne daga kudancin Najeriya a Port Harcourt kuma ya yi karatu a yankin arewacin Najeriya a Sokoto, abinda ya ce ya ba shi damar hulɗayya da jama'a da koyon ɗabi'u da al'adu daban-daban. Ɗaya daga cikin abokan karatun Mr. Herbert, wanda ɗan asalin jihar Sokoto ne, Ma'azu Ahmadu Suka, ya yi tsokaci akan haɗuwarsu a kwalejin gwamnatin tarayya ta Sokoto.
Herbert Wigwe ɗan ajimu ne, kuma house ɗaya muke Ethiop House, wanda aka mayar Rima House yanzu. A lokacin da muka shigo Federal Government College 1976, muka shiga Form 1, da shi muka shiga Form 1. To amma 1979 muna maganan shiga aji hudu kenan, sai yayi transferring ya koma Federal Government College Warri, can ne ya karasa studies din shi. To Herbert Wigwe mutum ne wanda yake shiru-shiru, kuma mutum ne mai fara'a sosai, mai tsafta, kuma duk shekarun nan da suka wuce Herbert Wigwe siffar shi bata canza ba.
Wannan lamarin shi ya ƙara nunawa a fili irin muhimmancin da ke ga waɗannan makarantu na haɗin kan 'yan Najeriya, kamar yadda shugaban kwamitin amintattu da ƙungiyar tsoffin ɗalibai ta kwalejin gwamnatin tarayya da ke Sokoto Hassan Muhammad Maciɗo ke cewa
kafin wannan ɗan kudu na shakkun shi zo arewa, ɗan arewa na shakkun ya je kudu, amma yanzu duk wanda ya yi waɗannan makarantun ne, wallahi ina tabbata ma ba dai a bashi labari ba, sai dai shi ya zama ya ba labarin irin haba-haba da kuma irin kyakkyawan halaye da suka kawo mai kyakkyawan fahimta ta yadda zai duk inda ya zo na a ƙasar nan sai ya ci wa gida ce gare shi.
Duba da kyakkyawar shaida da wasu daga cikin abokan karatun shugaban bankin na Access suka bayar akan rayuwarsa, to koya suka ji da rashin nasa, Ma'azu Suka yana mai cewa
gaskiya rasuwar Wigwe ya taba ni kwarai da gaske, duk da yake muna yara da muka rabu. Asan akwai wasu mutane waɗanda impact din su ko minisan su rayuwarsu tana resonating da mutane.
Shi kuwa Hassan Muhammad Maciɗo ya bayyana cewa
kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi, akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba. Wanda bai da wannan cikakken natsuwa da sani ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba. Don haka gaskiya ina mai kyakkyawar shaida bisa ga irin waɗannan kalamai da kuma ni kaina hulɗaya da shiga tsakanin da shi.
A halin da ake ciki dai an buɗe rajistar yin ta'aziyar marigayin a bankunan Access, inda jama'a ke zuwa suna sa hannu domin yin ta'aziyar. Habad Wigwe da matarsa da ɗansa tare da wasu mutane uku sun rasu ne a cewar wata jarida ta US Today ranar Juma'a 9 ga watan Fabrairu a wani hadarin jirgin saman helicopter a yankin Hamadar kudancin California. Tuni dai da jama'a suka fara ta'aziyar rashin marigayin ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kamar yadda jaridar ta US Today ta wallafa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Malam Muhammad, Allah kuma kyautata namu ƙarshen ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban hukumar UNRWA ta Majalisar Dinkin Duniya da ke taimakawa Falastinawa 'yan gudun hijira ya yi watsi da kiraye-kirayen a dakatar da kungiyar, ya kuma ce UNRWA ita ce hukumar da ta fi dacewa wajen tunkarar ƙalubalen jin ƙai a Gaza. Na yi magana da ƙasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya game da kiraye-kirayen da ake yi na a dakatar da hukumar ta UNRWA a kuma soke ta gaba ɗaya. Kuma na yi gargaɗi game da tasirin yin hakan. Na faɗi cewa waɗannan kiraye-kirayen ba su hango nesa ba, a cewar Felipe Lazzarini, babban kwamishinan hukumar UNRWA. Manyan ƙasashen da ke ba da gudunmuwa, ciki har da Amurka, sun dakatar da ba da tallafin kuɗi ga hukumar ta UNRWA bayan zargin cewa wasu Falastinawa su 12 ma'aikatan hukumar sun taka rawa a kisan gillar da ƙungiyar Hamas ta yi a Isra'ila a watan Oktoban bara. Lazzarini ya faɗawa manema labarai a Geneva a jiya Talata cewa ya shafa sa'o'i 2 yana tattaunawa da ƙasashe mambobin majalisar akan halin da ake ciki a Rafa, wanda ya bayyana a matsayin abin damuwa matuƙa. Wasu ƙananan jiragen ruwa guda 2 sun yi karo a kogin Congo da ke yammacin ƙasar ta Congo, a cewar jami'an yankin, inda suka bayar da bayanai masu cin karo da juna game da adadin mace-macen da aka samu. Alexis Mampa, shugaban ƙaramar hukumar Maluku, ya ce babu wanda ya mutu a haɗarin da ya faru ranar Talata, wato ranar Litinin, a gabas da Kinshasa, babban birnin ƙasar Congo. Wani jami'in yankin Eliza Ntambwe da farko ya ce mutane da yawa sun mutu, amma daga baya ya ce babu tabbaci akan bayanan.
To a gaida Maryam Dauda da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Faruk Sanyina da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da yanayin tattalin arziki ke ƙara tsananta ga 'yan Najeriya, asusun ba da lamuni na IMF ya ce tattalin arzikin kasar ɗungurungun yana cikin mawuyacin hali. Jama'a assalamu alaikum. Wani rahoton baya-bayan nan na asusun ba da lamuni na IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali. A daidai lokacin da 'yan kasar ke kokawa kan matsin rayuwa sakamakon tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi, tare kuma da karancin kayayyakin a kasuwa.
Sunana Abdullahi Sani. Yau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Komai yayi abinda ba a tunani, ba a taba tunanin yau an waye gari, abubuwa an rasa yanda wannan al'amari yake tafiya, yake gudana. Domin komai ya zama abin da ya zama, duk abin da ka saya yau naira muƙaddara ka sai abin yau 500, in ka kuma ka sai 1.5. Wannan tsadar rayuwa ya maida ni kuma baya, domin yanda nake da yanzu ba haka nake ba, na yi ƙasa. Domin idan da zan iya ɗaukar abin shi cikin gaggawa, yanzu bai yiwuwa.
Kamar me kenan?
Kamar yanayin rayuwa na gida, zamantakewar al'umma da iyalai. Tunda idan yanzu zan iya zuwa in yi abin da nake so ga iyalaina lokaci
ya shinkafa a da.
Sai shinkafa a da, nawa nake sai shinkafan nan? Ba ta huce 1,300. Amma an waye gari da hannuna je na sai shinkafa 3,500. Ni shaida ne, ba ƙarya ba. Sannan ni na je samfarin shinkafa wacce ba a gyara ba, ana sai da ita naira 1,300 maimakon a baya nawa ake sai shinkafan nan? 300.
Yanzu a ƙarshe wani kira za ka yi wa gwamnati domin ta duba wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa?
Yanzu abin da zan gaya ga gwamnati, yawa Allah ta yawa annabi, maganar
tallafi da take magana ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba, inda zai ji hannun wanda ba ta gani, wanda ba su iya tausaya mutane ba. Mun gani a Korora ba abin da muka yi, muna nan zaune shinkafar ma mai tsakuwa a kamana, mace mai tsakuwa ba ta huce rabin kofi, rabin kofi kai da iyalai me za ku ci? Ko kilan da muke wa hukuma taiwa Allah taiwa annabi ta sa ido akan wannan al'amari, duk abin da za ta dauka ta bayar a dauka a ba wanda za su taimaka al'umma, ba wanda za su zo su riki su hana al'umma ba.
A cewar rahoton, matakin janye tallafin man fetro da gwamnatin kasar ta yi da faduwar darajar naira da kuma tabarbarewar sha'anin noma na daga cikin musabbabin talauci da tsananin rayuwa da ƴan kasar suke ciki. Masani kuma mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki Yushau Aliyu ya yi ƙarin haske kan rahoton na IMF.
Wannan hukuma ta lamu ne ta duniya ta dade tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da Najeriya, kuma ba abin mamaki bane idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki saboda dalilai da dama. Na farko, yawan bashin da ke kan ƙasan, na farko kenan. Na biyu kuma rashin zaman lafiyar da ke cikin tattalin arzikin ƙasan, wanda ya hada da yaƙe-yaƙe na Boko Haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu. Haka kuma idan aka ɗauki abin da ya fi komi girma shine rashin aikin yi wanda ya baibaye tattalin arzikin ƙasan, wanda kuma wannan ya haifar da wani mawuyacin hali na hauhawar farashi da ya kai sama da kashi 28.78, wanda kuma ya sa da dama daga cikin manyan kamfanoni da suke mu'amala a cikin Najeriya suke janyewa suke fita. Sannan kuma na ciki waɗanda suka rige su ma suna ta rufewa saboda har lalacewar wutar lantarki, halayen lalacewar noma, halin yunwa da ya bayyana wa tattalin arzikin ƙasan a ciki har da zanga-zanga da ya fara bayyana, da kuma uwa uba shine yawan matasa marasa aikin yi wanda kuma suka zama matattalin arzikin haɗari. Saboda haka idan aka ɗauki waɗannan alƙaluma aka haɗa su gaba ɗayansu, za ki iske cewa tattalin arzikin Najeriya yana cikin mawuyacin hali a ɓangaren tsare-tsare da gudanar da tattalin arzikin ƙasan, har da ma sha'anonin da suka shafi kuɗi, wanda a zahiri yanzu haka ita naira tana fuskantar mawuyacin halin da bata taɓa fuskanta ba a tarihinta tun da aka ƙirƙiro ta 1973, wanda a yanzu ɗinnan ana canza kuɗin Amurka guda ɗaya da kusan naira 1,500 da ɗoriya. To idan aka ɗauki waɗannan abubuwa kaɗai, ya isa a tabbatar da bayanin da ke cewa tattalin arzikin Najeriya yana cikin mawuyacin hali, sannan kuma mutanen da ke cikin Najeriya suna fuskantar barazana wanda ya haɗa da ta yunwa da ta kuma rashin tabbas da kuma ita kanta demokradiyyar da a Najeriya take amfani da shi wajen gudanar da mulkinta.
To sai dai Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto yana ganin asusun na IMF da ma wasu hukumomin kuɗi na ƙasa da ƙasa irin su Bankin Duniya su ne kanwa'uwar ganin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki.
Kasan Bahaushe yana da wani karin magana da yake cewa da su ake sata kuma da su ake biyar sau. Ƙasashe irin na Afirka irin namu, ba ka cewa akwai ƙasa ɗaya wadda ta bi sharaɗin Bankin Duniya da na IMF kuma an ka ce maka ta samu cigaban tattalin arziki? Babu ta. Duk wadda ta bi sharuɗin su za ta samu matsala. Matsalar da kuma take samu shine kullun safiya suna fitowa da tsare-tsare, wanda wannan tsare-tsare zai sa kayayyakin da kuka fitsuwa waje su da ƴan uwansu saye su da arha. Ku kuma ɗan abin da sun ka baku kuma ku koma sau kaya gare su da tsada, sannan ga ku da yawa. Don haka duk inda waɗannan tsari suke ba zai kai mutane ganga ba. Da su ake sata da su ake biyar sau. In sun ishe ku kuna tafiya ku daidai yanda kuke iyawa, daidai kurji daidai ruwa ne. To sai su to su ce muku da kun yi haka. To kuma babu ƙasa irin tamu wadda ta yi haka nan wadda ta tsira. In ka dubi abin da ke faruwa a Ghana yanzu yana zama maka misali. Irin wannan ya faru a ƙasashe irin su Zimbabwe da makamantansu, babu wadda ta tsira. to amma kuma daga baya su za su zakkuwa sai kuma su hada ma duniya cewa tattalin arzikin ku ya kusa rugujewa watan sai su yi muku baba tuyan da duniya waɗanda ke son su taho su yi sha'anin a kasuwanci da ku su tsorata domin hukumar bankin duniya ko kuma ta IMF ta fara cewa ga matsalar da tattalin arzikin ku ya samu masarsara kaga an ba su tsoro watan kasan shugabanci irin na Najeriya na siyasa inda mun kai to shekarun da mun ka fito har da shiga wanda a shugaban kasa yanzu mu muna daukar ra'ayin su na tattalin arziki irin na kasashe ne waɗanda ke da jari hujja to kuma kasashen da ke da jari hujja suna tare bankin duniya suna tare da kuma hukuma ta IMF in ka duba waɗannan shugabannin da mun ka fito tsari ne na jarin hujja kuma ƙarhin mu bai kai ba tattalin arzikin mu bai kai ba wayewan mutanen mu yanda za su iya taka ma shugabanni birki tun ba a fada rijiya gaba ɗaya ba kuma bai kai ba ba irin kasashen jari hujja na duniya ba wanda mutane suna bankare ma gwamnati da sun fara jin wuya kaɗan to sai su taka mata birki cewa ba mu yarda ba to kuma in zaɓe ya taho sai su nuna mata to mu kuma wayewan mu da ilimin mu irin wanda suke ce makaratun boko bai kai na waɗance ne ba inda ya kai na waɗance ne da zaɓen da an ka kare bara cikin watan biyu da sakamako ne bai zo wanda ya zo ba inda irin kasashen jari hujja na gaskiya ne
akan haka ne Yushau Aliyu yake ganin biri yayi kama da mutum kuma akwai rawar da asusun na IMF zai iya bayarwa wajen tunkarar wannan matsala
idan aka dauki wato matsayin da Najeriya take ciki game da talauci zaki iske cewa Najeriya ita ce ta 47 a cikin kasashe waɗanda suke fuskantar barazanar talauci a duniya wannan kuma lamba yana da muhimmanci sosai idan kika dauki yawan kasashen da ke duniya kusan 195 kuma a ce a alƙalami na 47 na talauci Najeriya a nan gurin ta samu kanta to kin ga babban barazana ne ga mutanen Afrika ga mutanen Najeriya sannan kuma ga bakakken fatar duniya gaba ɗayan su wannan bayani da hukumar lamuni ta duniya ta gabatar ya soye daidai da wani rahoto wanda babban bankin duniya ya fitar na jihohi a Najeriya waɗanda suka fi kowane jihohi talauci idan kika duba wannan tsari na jihohin da suka fi talauci zaki iske cewa Sokoto ita ta dauki na farko sai jihar Bayelsa sannan kuma akwai Gombe akwai Taraba akwai Ebonyi akwai kuma ma jihar Zamfara a ciki to yanzu akwai wani dama da hukumar lamuni na duniya take da shi shine na farko dai dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan Najeriya ta kuma duba yanda aka karbo waɗannan kuɗaɗe da kuma yin amfanin da aka yi matattalin arzikin da aka yi da su da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma ba su bada ba na biyu kuma ita wannan hukuma dole ne ta taimaki ita Najeriya akan sauran waɗanda Najeriya take da mu'amalar bashi akan su saboda a gaggauta duba bashin da ke kan Najeriya saboda galibin kuɗaɗen da ake samarwa a matsayin sababbin haraji wanda ba a iya samun su gaba ɗayan su sannan an same su kusan sama da kashi 90 na kuɗaɗen haraji da aka samu a ƙasan ana amfani da su ne wajen biyan basussuka to kin ga idan aka samu tattalin arziki mai girma irin Najeriya wanda yake tattalin arziki ne wanda yake da daya a Afrika amma kuma idan kika duba matsalolin da yake fuskanta saboda waɗannan matsaloli na basussuka zaki iske cewa gibin da ake samu wajen kasafin kuɗin ci gaban ƙasan yana da girman gaske
amma kuma Farfesa Bello Muhammad Bada ya ce tun asali 'yan Najeriya ne da kansu suka ba da dama ga samar da wannan matsala ta matsayin rayuwa da yanzu kake addabar su kuma su ne kadai za su iya yi wa kansu kiyamun laili akan wannan halin
ina tabbatar maka talakawan Najeriya a hali yanzu suna cikin kukuba cikin azaba suke domin babu kuɗi babu abinci babu zama lafiya sannan kuma babu lafiya ga jiki suna cikin wahala kwarai da gaske to amma kuma duk abin da talakan Najeriya samu kai nai tau kuma sai shi kuka da kai nai kuma shi kuka da waɗanda a 'yan boko domin wannan abin ai an gane shi kuma talakan Najeriya sai shi kasa fashe haushi ne yan an zo jihar Kuriya. Sai shi kasance waɗannan mutane da ke gwada mishi bani waɗanda ke azabtar da shiya, ke lalata tattalin arziki, ke mugunyar sata, waɗanda yake ba su taho da komi ba. Amma idan suka samu mulki kashin a juma sun wawari dukiya har ta tashi hankali. Sai ka iske idan lokacin zaɓe ya yi, ya sun taho da 'yan kuɗinsu kaɗan sun ba talaka kuma sun koma kaɗa shi ya koma wasu shekara huɗu cikin azaba ko shekara takwas. Amma a halin yanzu babu ƙasa, babu ɗan adam da ke fatar ya zama cikin fitinar da talakan Najeriya yau yake ciki. Gaba kura baya siyaki, babu inda adda daɗi gare shi aljannan masa, sama wuta ƙasa wuta. Watan shugabanci muhimmanci gare shi, matsawayar zan shugabanninku su ne azzalumanku, kuma ya za azzalumanku kuma su ne ar watan zarumanku. To babu yanda za a yi a samu nasara yadda kake gani, kuma halin da Najeriya ta samu kanta kenan. Wajibi ne talakan Najeriya shi fahimci haka, kuma shi canza tafiyar shi, shi zama mai hankuri wajen zaɓe in ya zo su zaɓi shugabanni waɗanda adillai, masu son su, masu son ƙasa, ma waɗanda ke ganin in 'yan ƙasa na wahala su ma suna wahala. Kana gani kacar majar an ka ƙima shugaban ƙasanmu, kada shi ta yi wajen kallon ƙwallo, sai da an kai tsaye an ka ƙi mishi duk da halin da ƙasa take ciki ba ya dawo daga Faransa. To a ga irin wannan shugabanci kada ka ce wai shi kaɗai ne, wanda ya gada shi ma haka yake, kamar ma shi yi shi lalacewa. Shi ma wanda ya gadan da wancan shi ma kamar shi yi shi lalacewa. To kaga haka al'amarinmu shi ke, don haka sai talaka ya canza ƙwarai da gaske. Dole mu yi tsayenmu so ƙasanmu, mu yi kishin ƙasanmu, sannan mu zaɓi shugabanni waɗanda ke tausayin talaka, waɗanda lalle abinda duk ya ci Najeriya ya ci so, abinda ya ci talakan Najeriya ya ci so. In ba haka nan ba, Najeriya ba a san inda za ta fadawa ba.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Ruqayyah Basha, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
So a gaida Malam Murtala, sai ku kasance da kuma shirin mako mai zuwa domin jin waɗansu batutuwa. Kada ku bari a baku labari abinda ya sauka kenan a shirin, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai.
A jiya Talata da kakkausar lafazi, shugaban Amurka Joe Biden ya caccaki tsohon shugaba Donald Trump akan sukar kungiyar tsaron NATO, inda ya nemi ya bayyana goyon bayan tsohon shugaban a matsayin barazana ga muradan Amurka. 'Yan Republican a majalisar wakilai da ke kokarin yanke shawara kan ko su ba da goyon baya ga kudirin samawa Ukraine tallafi ta fannin tsaro a majalisar dokoki ko a'a, dole ne su zaɓa tafiya da muradan Amurka ko kuma Trump, a cewar shi da yake magana a fadar White House. Biden ya caccaki kalaman da Trump ya yi a ƙarshen mako, inda ya ce lokacin da yake shugaban ƙasa ya faɗa wa shugabannin ƙungiyar NATO cewa ba zai kare mambobin ƙungiyar da suka kasa sauke nauyin kuɗi da ya rataya a wuyansa ba. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata da su gaggauta amincewa da kudirin tallafin kuɗi na dala biliyan 95 don ƙasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan, duk da adawa da matakin da ake samu a majalisar wakilan ƙasar, inda 'yan Republican ke da rinjaye. Da safiyar jiya Talata, majalisar dattawan Amurka ta zartar da kudirin tallafin da kuru'u 70, yayin da wasu 'yan majalisar su 29 suka ƙi amincewa da shi, inda 'yan Republican fiye da 12 suka haɗe da 'yan Democrat da ke da rinjaye don goyon bayan kudirin. Jami'ai daga ƙasashen Amurka, Isra'ila, Qatar da Masar sun gana a birnin Alƙahira a jiya Talata domin ƙoƙarin cimma matsaya a kan ƙulla sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma sako ƙarin mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su.
To a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi. Kamar kullum za ku kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da editan namu na yau Ibrahim Ka'almasi Garba da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotanni a yanar gizo, sai Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma shi producer mu Daddy Balawi.